ko a makaranta ana party a ce ai zabe ayo zabi kuna tare da wa karfe no kuka zo yasa zamu gama kije ci gaba da gashi da gashi da gashi bar su ya tsiran sati bani madara hada ta da malta ginas waiting they worry me na sabiness no go let them breathe cause I sabi mess they hit they create their own happiness ba su iya wa they too lazy that's us from bridge suna da kowa da kowa da amma ba su da wani kaman AB let's pass ji dadi siga ina gaba siga ina ta ci siga ina giba ji dadi siga ina gaba siga ina ta ci siga ina giba.